fish boy. The cake we habarini himore dadi dunia ta the cake ajirani kujirani himbabi cake tubani shine uko nchindane yenke wakaina kawai hakialeni hakialeni mashirie nyota ya ta the cake halina mutu sabu wali dunia sabu warai wataza tesei tu dan hakan ki zan iya kome ne ne ni na daidai tu na shirye tun karar ko mutuwa ma sai ta ira gaske
ta hofa dani na kunne na
ki ci za barina
za baranka
ki ci za barina
wayo hukuni ya dai mini dadi
ki ci za barina
ka sana duniya
Rashin king hagare nu mummunan hadari ne zai zan marazani kurudani bai da magani garama ce na kurumce kuna makance da ke bari ne ni kan kina da alkawari kumbarin kya galeri kun saki a hadari zurke miki halkawari fada mina kunne na
kai ne zabun
raina zabun ranki
kai ne zabun raina
wayo duniya dai mini dadi
kai ne zabun raina
kin sana duniya rijin dadi
kai ne zabun raina
Thank you.